بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatu a cikin littafin Ad-Durusul Yawmiyya min As-Sunan wal Ahkam Ash-Shar'iyya yau za mu tashi darasi na 54 akan mujibatul ghusl abubuwan da suke wajabta wanka qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa in kuntum junuban fataharu idan kuma kun kasance da janaba idan kun kasance masu janaba fataharu to sai ku yi wanka wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka dangane da jinin al'ada qul huwa adhan kace jinin al'ada kazanta ce fa atazilun nisaa fil mahid sai ku nisanci mataye a lokacin jinin al'ada wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kada ku kusace su har sai sun tsarkaka fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah idan suka yi wanka sai ku zakke musu ta yadda Allah ya umarce ku hadisi yazo daga Abu Huraira radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alayhi zada muslimun wa illam yunzil wa fi riwayatin wa massal khitan khitana abu huraira yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i idan ya zauna tsakanin gabanta guda hudu thumma jahadaha sanan ya jijjige ta faqad wajaba al-ghuslu to wanka ya wajaba muttafaqun alayhi wa hadithin yana bukhari da muslim zada muslimun imam muslim ya zo da ƙari wa illam yunzil koda bai yi inzali ba wa fi riwayatin aw ta riwaya wa massal khitanul khitana matukar kaciya ta taba kaciya hadisi ya zo daga nana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalatil haydatu fada'i salata wa idza adbarat faghtasili wa salli akhrajahu al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wannan mata idza aqbalatil haydatu fada'i salata idan haila ta zo to sai ki bar sallah wa idza adbarat idan kuma ta wuce faghtasili wa salli sai ki wanka ki ci gaba da sallah bukhari ya fitar da wannan hadisin hadisi ya zo daga ali radiyallahu anhu amirul mu'minin yace kuntu rajulan mazza'an فأمرت رجلا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك متفق عليه سيدنا علي yace na kasance mutun ne mai yawan mazi sai na umarci wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi sai yace tawadda ka sake alwala waghsil dhakaraka ka wanke gabanka muttafaqun alaihi wannan hadisin yana bukhari da muslim sharhin karatu yace shara'a Allah subhanahu wa ta'ala al-ghusl liman jama'a Allah mai tsarki da buwaya ya shar'anta yin wanka ga dukkan wanda yayi jima'i anzala aw lam yunzil ko yayi inzali ko bai yi ba lima fihi min at-taharati saboda abin da ke cikin haka na tsarki wal hikamin ya'lamuha subhanahu da kuma wasu hikimomi da shi mai tsarki da buwaya shi ya san su وكذلك شرعه للحائض هكذا يا شرع ان تيم وانكا ga mace mai jinin al'ada wan nufasa'i da mace mai jinin biki ba'da tuhurihima bayan sun yi tsarki al fawaid fa'idojin karatu fa'ida ta farko wujubul ghusli min al inzali bi jima'in aw bi ihtilamin idhara al ma'a wajibcin yin wanka min al-inzali bi jima'i sanadin yin inzali ta hanyar jima'i aw bi ihtilamin ko ta hanyar yin mafarki idhara al-ma'a idan ya ga ruwan mani na biyu wujubul ghusli bil jima'i wa illam yunzil mun ji wajibcin yin wanka dalilin yin jima'i koda ba inzali ba. Na uku, annahu la yajibu al-ghuslu min khurujil madhi, baya wajaba ay wanka da fitar madhi, bal yakfi fihi ghuslu az-zakari ma al-wudu, ya isa a wanke gaba tare da alwala. Na hudu, na karshe, wujubuhu bil haidhi wan nifas ba'da tuhur, wajibcin yin wanka sanadin jinin haila ko jinin nifasi ba'da tuhuri bayan ya dauke. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.